This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Lahadi 11 ga wata, da labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Isra'ila ta auna birnin Rafa na zirin Gaza da har-haren jiragen sama jiya Asabar, bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayar da umarnin a bullo da wani tsari na kwasar farar hula daga wannan birni da ke kan iyakar kudancin yankin, gabanin wani samaman da ake tunanin za a kai ta ƙasa. Kafar labarai ta AP ta ruwaito jami'an lafiya da shaidun gani da ido da cewa mutane akalla 44 aka kashe, ciki har da yara sama da dozan. Majalisar Dattawan Amurka na kan aiki a wannan ƙarshen mako kan wani ƙudurin tallafin soji da zai ci dala biliyan 95.3, wanda daga ciki za a ware dala biliyan 60 don agaza ma ƙasar Ukraine a yakin da take yi na kare kai daga Rasha. Zuwa daren ranar Juma'a, sanatoci 64 sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin, a yayin da guda 19 kuma suka kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa. 'Yan Republican 14 suka bi sahun 'yan Democrat wajen sa ƙudurin ya haye zuwa mataki na gaba, yayin da suke fuskantar turjiya daga wani gungun 'yan Republican na gidi waɗanda ke da kusanci da na gaba a takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Republican, wato Donald Trump, wanda bai ɗaukar batun baiwa Ukraine tallafi don yaƙar Rasha a matsayin wani abu mai muhimmanci. A Najeriya, wani binciken da ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe daga matan aure ya tabbatar da cewa mazaje da dama sun gudu sun bar iyalansu saboda matsin rayuwa. Alal misali, wani rahoton hukumar kare 'yancin ɗan adam ta ƙasa ta hannun kakakinta Mr. Ali Alola Alfinti ya nuna cewa a jihar Gombe kawai ma an tabbatar da sahihancin ƙorafe-ƙorafe 106 daga cikin 280 na gudun mazaje a bara kawai ma. Hasali ma, wani ganau a Gomban ya gaya ma wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad cewa,
to wallahi ina tabbatar maka, magidanta a abokanena mata ko a anguwarmu nan ma akwai waɗanda yanzu sun tafi. Yanzu haka nan maganar da nake da kai, wallahi ga wani yaro nan yake yazo neman sadaka ne, nake mai daga ina. Yake mamarsa ne take ya zo ya dinga yawo, shi ne in sun yi bara ɗin ake samun ɗan abin da za a taɓa. Saboda haka wahalar da ake sha ya wuce duk yadda mutum yake tsammani.
Wani magidanci a garin Gombe, Garba Taylor Hero Ganau Dil Gombe.
A gaida Abdulwahab. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Azbunawa 'yan tawaye jiya Asabar sun yi shelar kawo ƙarshen katse hanyoyi da suka yi a watan Disamba a faɗin arewacin Mali, bayan da sojojin ƙasar suka ƙwace garuruwa da dama. An kawo ƙarshen katse dukkan hanyoyi tun daga kan iyakar ƙasar Algeria zuwa garuruwan Timbuktu da Gao, a cewar ƙungiyar CSP mai alaƙa da dakarun 'yan tawayen ga kafar labarai ta AFP ba tare da wani ƙarin bayani ba. Wannan kungiyar 'yan tawaye mai rinjayen Azbunawa dai ta rasa iko da wurare da dama a arewacin ƙasar, bayan wani samaman da sojoji suka kai a ƙarshen shekarar bara. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan ƙarancin abinci da kuma tsadarsa a faɗin ƙasar, rahotanni na nuna cewa har wasu sun shiga tonon ramukan tururuwa don ƙalato hatsi. Kan haka ne wakilinmu a Borno, Ibrahim ya zagaya don tantance wannan rahoton.
kwanan jihar Borno ma aka lamarin yake, inda har ya kai ga wasu yankunan kananan hukumomin Ingala da Kwanduga suke toran ramukan gidan tururuwa da zuma samun hatsi dan girkawa a gidajen su. Wasu da suka zanta da muryan Amurka sun bayyana cewa
san kawai shakar falla kozi harin shakar falla kozi abu yana bala yan jan kwala mu yake.
A jawabin ta tace bayan sun tona ramin tururuwa baya wuce su samu hatsi shakadai daya ko ko shinkafa, kuma baya ma kai ga sun samu irin yadda ake bukata.
Muna tona ramin tururuwa a taimaka mana dan Allah mu da muna samun hatsi shakadai kwano, amma yanzu baya kai wa saboda mutanen sun yi yawa.
Wasu yan Najeriya masu fama da rashin abinci. A ƙarshe, wasu makaman kare sararin sama da sojojin gamayya ƙarƙashin jagorancin Amurka ke sarrafa su a gabashin Siriya sun katse hare-haren wasu jirage marasa matuƙa guda shida waɗanda suka auna sansanonin sojojin da ke daura da matatar mai ta Konono jiya Asabar, a cewar wata majiyar tsaro. Majiyar dai bata fayyace ma kafar labarai ta Reuters ko hare-haren sun ratsa da wasu ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdullahi Jagora shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan sauya alƙibla akan yadda matasan arewa ke yin amfani da damammakin da kafofin sada zumunta ke da su, ganin yadda aka saba cece-kuce da yadda ake faɗace-faɗace akan gulma da ababen da bai kamata ba a kafofin. Kafofin sada zumunta dai na da alfanu daban-daban, musamman sauƙaƙe mu'amalolin zumunci, kasuwanci, cinikayya da ke kai ga samun kuɗaɗen shiga da dai sauransu tsakanin mutane a duk faɗin duniya. Sai dai wasu matasa sun mayar da waɗannan kafofin wajen faɗa da yaɗa kala man batanci, zagi, nuna tsiraici da dai sauran ababe mara canji ko gani, kamar yadda alƙalma daga kafofin ke nunawa ina matsalolin suke. Yanzu bari mu sada ku da ƙwararriya a sha'anin mu'amala da kafofin sada zumunta don yi mana bayani.
Sunana Faiza Nasir, ni communication strategist ce kuma ƙwararriya a sha'anin kafofin sada zumunta. A hakikanin gaskiya abin da ke faruwa shine mu a arewa, in kika duba orientation din mu, ba mu san mu promoting wani abu namu ba, ba wai duka gabaki daya ka zama dai ba. Akwai wasu mu da suka samu wannan exposure din saboda ganin yanda wasu suke, ba mu da wannan orientation din nan mu dauke koda abu na gargajiya ne da sauransu, na mu promoting in culture traditions da sauransu, a way of showing cewa mu ɗan arewa ne, ga irin namu uniqueness, irin namu baiwa da hikimomi da sauransu. But then zaki gani idan aka duba kaman ta kudu ba haka yake ba, su duk wani abu nasu komai kalilan shi zaki ga an yi promoting shi nan da nan. In abu ya faru yanzu nan zaki ji labarin shi, su suna iya abu mai kyau za su kawo. Duk wani abin da ba mai kyau ba zaki taba jin shi ba, sai duk wani abin ya faru yayi karfi sosai ne shine zaki ji labarin shi. Suna dada strengthening din wannan image din dan su nuna cewa su ga inda suke, ga irin nasu uniqueness din.
Shi ma matashi mai fadakarwa akan kafofin sada zumunta kama daga Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu yayi mana karin bayani kan matsalolin.
Sunana Suleiman Hashim. Wato yadda za a juya wannan maudu'i, yadda lamarin yake ya ba abu bane mai wahala shine wato dole ne sai mun koma ta farkin gaskiya. Kuma shekaru da yawa da suka wuce, musamman ma lokacin da mutanen mu suka fi zama akan ragamar mulki, sai muka ki mu fadi aibin su a lokacin, ko kuma ma mu bada shawara koda ba za ka fadi shi a yanayin IB ba, ai kana iya bada shawara misali, to sai muka ki gaba daya, to sai abin yanzu sai zo ya zame mana jiki. Kuma sauran mutane ma yanzu idan kai magana sai a tuno maka, sai a ce to a lokacin da dan wanka ma yake wurin kai ma baka ce komai ba so saboda haka adan mai isa yanzu shine zaka fara magana to kin ga lamarin gaba ɗaya ya tare ya kwabe so saboda haka lamarin arewa su masu fada aji dole ne su dawo wato a cin kuɗe a wuri daya kuma duk lokacin da mutun ya fito yayin magana mai ana kamata a ce an dungoma an wato mara mishi baya yadda za a yi maganar nan tashi ta kai ga gaci amma yanzu nayi magana wani dan uwana kuma ya fito ya soke ni watakila saboda ko yana da alaka da wata siyasa ko gani yake yi idan ya yadda da maganar da na faɗa za a hana shi cin abinci ko wani abu makamancin haka sai kiga mutane sun zame so saboda haka wannan shine kawai matsalar abu ne da ba wai yau ya fara ba ya gini zuwa lokaci abin ya zama jiki yanzu kadan din ma da suke so su yi kuma suna samun kalubale ba kadan ba saboda yawancin mutane su tana musu ce to a lokacin da ku ba kuke nan babu wanda ya ce wani abu to wannan shine matsalar
bari mu koma ga ire-iren manufofin da ke kai mutane buɗe shafukan social media daga bakin kwararriya a fannin
sunana Hauwa Mustafa Babaran mazauniya a nan Amurka jihar Missouri farko dai akan social media a wannan shiri na matasa ina so fadakar da mutane akan cewar wasu suna shiga social media ne da nufi kala-kala ya danganta da irin tsarin rayuwa akasarin matasa za ku ga sun shiga kamar irin TikTok saboda kawai shakatawa da shakatarwa to ni dai na fara ma dai social media ne tun daga Facebook wajen shekara ya kai 10 ko 11 amma farko da na fara Facebook kawai don fadakarwa ne ba wai lalle ilmantarwa ba irin kawai kana sha'awa ka sa hotonka yau da gobe baka san ba ma akwai wani samu na kuɗi ko babu amma gaskiya tarihi na a social media tunda yanzu YouTube ma bangaren social media take to na dade da ina samun kuɗi ko ince riba a social media farkon riba da na fara samu a social media shekara wajen 20 da suka wuce na fara saida fina-finan Hausa a yanar gizo sai YouTube ta shigo to da YouTube ta shigo ma na dan fara to dai harka yau da gobe dawainiya wannan wancan na dai dakatar amma gaskiya na samu nasibi sosai sosai wajen saida Hausa film a yanar gizo a dub like I can say fadin duniya ya hada ni da mutane da sanayya da sauransu to bayan dakatar da wannan kuma aka kwashi shekaru da yawa aka zo aka bude irin su Instagram su Twitter su TikTok din nan nima dai sai na zo kuma na fara shiga Instagram shigata Instagram gaskiya bai fi shekara 5 farkon abin da ya janyo hankali na ga Instagram gaskiya aikin agaji
baya ga batun manufofin da ke kai mutane ga buɗe shafukan sada zumunta bari mu duba yadda ake samun kudaden shiga a kafofin
to a hankali da mantan ina da dan ilimi na kadan na yanar gizo da computer na san ana samun kudi sai na lura naga cewa a wannan bangare ma na Instagram zan iya samun kudi shi suke kira monetization so zaka iya yi wa mutane talla su biya ka wannan shine ma karamin kudi da zaka samu na yan tallace-tallace local na mutane to akwai manyan kamfaninnuka da idan suka ga kana da mutane za su iya kiranka da kansu ko su aiko maka kyautar kayan su ka gwada in yi maka ka musu review sai mutane su siya a pagein ka sai su kuma su baka commission either kudi ko products inda suke siyarwa inda ni dai nake samun babban riba kudi na babba da yake zuwa daga Instagram shine wajen ni da nake sai da goli to akwai wani company na vitamins da ake kira goli so alhamdulillah ni naje nayi applying da kaina nace ina so in zama wato kamar representative din su kenan suka yadda mini suka duba abubuwa na suka bani specific coupon na musamman wanda yake alaka da sunana ni zan zabi suna naje na saka shi a yanar gizo so yanzu daga ko ina ban ma sani ba ba sai nayi talla ba kawai zan bude ido in wayi gari in bude abina in ga kawai ina ta samun kudi babban kudi na a social media daga wannan company yake zuwa akwai abin da ake kira AdSense a Google zaka saka su duk wanda yi clicking shi ma ana biyan ka so akwai dai hanyoyin samun kudi da yawa akwai hanyoyin fadakarwa da yawa ita social media gaskiya wata kafa ce da ta zo duniya wanda in aka tsaya aka lura za a ga ana amfanuwa da ita fiye da rashin amfanuwa da ita
lokaci yayi da zamu ji ta bakin matashiya mai amfani da kafofin sada zumunta wajen yin tatsuniyoyi kuma tana samun kudaden shiga ta nan
sunana Zainab Muhammad Anani to ni a gani na idan muna son mu shawo kan matsalar rashin maida hankali ga batutuwan da suka fi muhimmanci a kafafen sada zumunta to dole sai mun yi amfani da kafafen sada zumuntan ta hanyar da ya dace mafi akasari idan matasa na yawo a kafafen sada zumunta suka ci karo da batutuwa masu muhimmanci, misali yadda za a haɓaka tattalin arzikin ƙasa ko kuma yadda za a shawo kan matsalar rashin tsaro ko kuma a'a wani muhimmin labari da ya shafi rayuwar dan adam, sai kaga an wuce waɗannan labaran ba tare da an ce ko kufan ba. Amma idan aka kawo batutuwan gulma, ko wance tayi kaza, ko wane ya auri kanwar abokinsa, ko wata ta kwace mijin wata, ko wata ta saka tufafin da bai dace ba, sai kaga matasa suna tarjirgen tofa nasu albarkacin bakin. Ni ba na tunanin wannan daidai ne. Ya kamata matasa su fi maida hankali akan abubuwan da suka fi muhimmanci. Mu yi koyi da ƴan uwanmu dake wasu sassa na kasar nan yadda suke amfani da kafafen sada zumunta domin nishadi da kuma shawo kan matsalolin da ya shafi rayuwarsu, yadda suke amfani da kafofin sada zumunta wajen ganawa da shugabannin kasar nan a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso, sannan kuma nuna halin ko in kula da muke yi idan muka ci karo da wasu labaran da suka danganci matsalolin tsaro, musamman ma idan babu ƴan uwanmu na jini a cikin waɗanda matsalar ta shafa, ba abu bane mai kyau. Sabanin kudancin kasar nan da idan abu ya samu mutum ɗaya tak, to duk za su hada kai su yaki matsalar ta hanyar kafafen sada zumunta. Wasu lokutan ma ba sa duba bambancin yare ko addini har sai gwamnati ta amince da buƙatunsu, sannan fa za a samu zaman lafiya. To ƴan uwana matasan arewacin Najeriya, ina kira da mu hada kawunanmu, sannan mu yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyoyin da suka dace, ba kawai mu tsaya a gulmace gulmace da aibata junanmu ba.
Madalla, masanadi sun sha jaddada cewa idan aka yi amfani da kafofin sada zumunta ta hanyoyin da suka dace, za su iya taimaka wajen gyara rayukan matasa, bunƙasa yanayin samun kuɗaɗen shigansu, da sanin halin da duniya ke ciki da dai sauran muhimman abubuwa. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan zamu nada ta bar mun shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla, yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako sai yi magana ne akan ciwon basir, wanda a turanci ake kira da pile, a likitance kuma ake kira da hemorrhoid. Basir dai cuta ce da ke haddasa kumburi da rashin sukuni, a wasu lokutan ma har da zubar jini ta dubarar dan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na shahararren asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da cutar ta basir. Likita, gare ka.
Shi ciwon basir dai a turance an fi kiran shi da pile, amma kuma a likitance asalin sunan shi shine hemorrhoid. So wannan ciwon basir din nan ba wani babban cuta bane, illa kaman bayani haka. Shi wannan duburan namun nan, kaman yanda muka sani, yana da jijiyoyi, jijiyoyin da yake kaiwa jini, wanda yake taimakawa tare da su muscles, wato tsoka kenan da yake jikin dan adam, gurin shiga a gurin wato ainihin fitan bayan gida kenan. So yayin da ya kasance cewa ɗaya daga cikin waɗannan jijiyoyin ya kumbura, yayi kumburin da har zai zo ya fara takura gurin, ya zo ya kasance ya fara yin jini, yana yin kaikayi, yana yin zafi alal misali, to shine ake kira da wannan shi hemorrhoid ko kuma pile ko kuma basir a Hausance. So ba wani babban abu bane, illa wannan jijiyan da yake jikin mu ne yake kumburi saboda waɗansu dalilai da zan tattauna a gaba.
To likita, shin me ke haddasa cutar basir?
Babban abin da yake kawo wannan basir din shine bayan gida mai tauri tare da straining yayin yin wannan bayan gidan. Straining shine wannan nishin da zai kasance mutum yana yi dan bayan gidan yayi tauri. Wannan nishin yana jawa pressure yayi yawa a wannan particular gurin, wato a jikin dubura. To wannan nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri shine yake janyowa sai jijiyoyin sai su fara reacting, sai kuma on their own su fara gajiya. Wato gajiyan nan shine zamu iya cewa kamar a matsayin pressure kenan, suna gajiya sai kuma su fara dan kumburin a gaba a gaba a gaba continuously, wato a gaba yana kai yana kai yana taruwa har sai ya kai to the extent that ya ƙara wannan kumburin. So a takaicen takaitawa dai kenan, yayin da mutum yana yawan samun matsalan na bayan gida mai tauri wanda ya kai to the extent that zai na yin nishi ko kuma yawan zama akan shadda ko kuma ba kan shadda ba, wanda ya kamata a ce mutum yayi bayan gida cikin minti 2, minti 3, ga mutum yayi minti 15, 20, 30 ko ma sama da haka, dan yana so bayan gida ya samu ya fito, yana ta gwagwarmaya a cikin bayan gida, yana ta shan wahala, to shine babban dalilin da yake sawa wannan basir din yake samu har ya fito.
To kamar wasu alamomi ne da idan mutum ya ji ko kuma ya gani suna bayyana za a iya cewa wannan lalle yana fama da cutar basir.
To shi wani abu da basir akwai wanda baya da alamu wato asymptomatic kenan, akwai wanda kuma they are symptomatic wato wanda suke da alamu. So ba mamaki wake bane mutum yana da basir amma baya da kowane alamu guda daya, amma kuma ga wanda alamu ya fito musu to yawanci ɗaya daga cikin wa'annan ne ko ma gabaki ɗaya su. Na farko dai akan samu shi kanshi kumburin wanda mutum zai na jin abun a jikin shi, wani lokacin ma har yakan fito da jini, sai dai kuma a gane wani abu ba wai bayan gidan bane yake yin jini, a'a shi jini daban bayan gida daban. Yayin da aka ga jini a cikin bayan gida to wannan kan tabbas ba basir bane, amma yayin da ya kasance ga bayan gida daban ga jini kuma daban to wannan ya fi alamun basir. Ga wa'insu yana musu tsananin zafi, akwai wanda ke zuwa musu da majina ma a jikin shi tare da kuma wato ainihin kaikayi ta wannan general discomfort din. Discomfort shine mutum ya ta jin wani iri ko ya zauna ko yana tafiya ko kuma yana wani abu ma zai ji, still akwai wannan rashin jin daɗin a ta gurin duburan shi ko kuma ta gurin duburan ta. To wa'annan su ne manyan alamomi na wannan basir din. Abun ba zallan nan ba, ya kamata mun fi sa himma da kwazo akan ire-iren wa'annan basir din, dan shine zai famu dama mu san cewa okay to eh doga irin nawa alamar yanda take zuwa mun. Daga kuma cikin manyan ire-iren muna da su in degrees ne, wato hawa-hawa kenan. Muna da first degree, muna da second degree, muna da third degree, muna da kuma fourth degree. To first degree shine wanda babu prolapse. Prolapse ne shine wannan bullo ko wannan. So mutum kenan yana da basir amma tana ta ciki, wato internal hemorrhoid kenan. So ko ma menene ba zai taba jin ta ba amma kuma yana da shi ko kuma tana da shi. Na biyu kuma akwai prolapse, amma prolapse ne yakan akuni yayin straining, yayin da mutum ya kasance yana wannan dogon nishin nan da na faɗa a baya, yayin da mutum kuma in aka ce yana nishi to ba mamaki bane bayan gidan yayi wannan taurin, to sai kasance cewa kenan abun ya fara bullukowa. Amma in ya kasance babu matsalan nishi, in ya kasance cewa bayan gida ya zo da laushi to wannan ba zai bulluko gabaki ɗaya ba, shine second degree kenan. Third degree ko kuma degree ko kuma in ce hawa na uku shine yayin da ya kasance saboda nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri, to sai ya kasance cewa wannan ya bulluko, wato shi wannan jijin da na faɗa yake kumbura sai ya bulluko, amma kuma ba zai koma ba har sai an sa yatsa an mai da shi, wato za a iya pushing in shi back kenan. Sai kuma fourth degree wato na ƙarshe shine ko ka sa yatsawa ba zai fito ba saboda wannan nishin da ake is continuous, wato ya daɗe na wani tsawon lokaci alal misali, kuma ya kai to the extent that bullukowan ba wanda mutum zai iya maidawa ba ne. So kenan mutum zai iya tambayan kanshi shin in yana da basir alal misali mai bullukowa ne a wanda zai zo ya kasance ya koma da kanshi ne, wanda sai ka sa yatsa ne ko kuma wanda ko ka sa yatsan ma ba zai koma ba, dan za ta iya ka sa ya koma amma kuma ya sake fitowa. So kaga kenan kullum mutum wannan gurin ya kasance yana da shi to kenan yana bude constantly, so ba mamaki bane yana da wannan fourth degree din. Daga wa'insu ire-iren shi ko muna da internal, muna da kuma external. Internal shine wanda yake ta ciki, wanda kamar yanda na faɗa ba dole mutum ya san yana da shi ba. External kuma shine wanda har muke ganin shi wanda gashi nan yana zaune a waje. Amma daga cikin wanda suke fi wahalar sha'ani shine thrombosed hemorrhoid, wanda shi kuma tarin jini ne wanda yake fitowa shi ma duk ta wannan jijin da na faɗa din ne ya kumbura sai zo yayi waje. Amma daga cikin manyan alamomi shine tsananin zafi, zafin da in ba a kiyaye ba ma wa'insu har akan ba su gado, sai kuma ya kasance yana zuwa da jini tare da wannan duk alamomi da na faɗa a baya na su majina tare da kuma rashin jin daɗi a dubura gabaki ɗaya.
To likita, shin akwai wasu nau'ikan cututtuka da suke da kamanceceniya da ciwon basir?
Tabbas akwai su. Wa'insu kuma ba wai zallan kamanceceniya bane, but rather matsala ne da ake samu tsakanin wanda shi yake tunani yana da basir da kuma ba ma basir din yake da shi ba, wato mara lafiya kenan, musamman yayin da ya je gurin likita. Bari wani bayani a burgujo wanda yana da kyau don Allah mu fahimta. Da yawa daga cikin mutanen da suke da wani rashin lafiya da ya haɗa da dubura, in sun zo gaban mu sukan ce mana suna da basir ne. To yayin da kace kuma kana da basir, abinda ni likita zan dauka shine ai wani likita already ya ganka ko kuma ya ganki ya yi diagnosis ɗinka ko kuma ya tabbatar da cewa kana da basir, to da ka zo ka faɗa mun ni kuma kawai zan ɗaura a kai ne. To ba dole kasance na tsananta a bincike ba, musamman ya kasance cewa ga patient guda 30 suna jira a baya, gashi ya kasance cewa ni kaina na gaji ko kuma akwai aikace-aikace ko kuma gashi an kawo emergency, to kai kuma ka zo ka ce mun kana da basir, to abin da zan yi kawai zan rubuta ka ce kana da basir ne. Ba abun mamaki ba ne, ba basir kake da shi ba ɗan uwana, ba abun mamaki ba ne hala kana da anal fissure ne ko kuma anal carcinoma ko kuma anal fistula, ko kuma anal abscess, ko kuma pruritus anii, ko kuma diverticulosis, ko kuma irritable, ko kuma inflammatory bowel disease, ko kuma su colorectal carcinoma. So bari mu danye su a gurguje wa'innan su ma a namu fahimtar basir din na mutane suna kama da basir amma kuma kwata-kwata akwai da basu da kamanceccen ne. Yanzu kamar aka ce fistula yana nufin rami ne da yake fitowa a gefen dubura, to kaga mutum ba dole ya san rami bane, wannan zai zo ya ce maka kai basir ne, bai ma san cewa wannan rami bane. So kaga a matsayin ka na likita ba dole ka sa himma da gwazo a wannan binciken da na faɗa a baya ba. Wannan ya kasance fissure ne, shine kamar dan yago wanda yake bullukowa ko da amin wanda yake fitowa ta gurin dubura, wanda wannan zai ce maka yana da basir ko ba basir bane, fissure ne. Abscess wato zai kasance cewa in mutum yana da wato kamar a ce diwa ne wanda ya zo ya taru a gurin wanda mutum zai ce maka gashi nan yana da basir. So duk ba su bane carcinoma, kamar kansa ne gabaki daya. So mutum ya zo ya kasance yana da kansa, ya zo ya ce maka yana da basir, so kun ga abubuwan sun yi asalin hannun riga, kuma gabaki daya management din su da treatment din su ba iri daya bane. Balle kun mutum ne wani cucuka yake da shi wato pruritus anii kenan, ta samun kaike na wannan duburan, wannan kuma ya kasance a yana barin farce ya ji ciwo kanshi wanda zai iya jawo fissure din, for example, duk za su taru da kalma guda daya ne ina da basir. So sai sa jama'a in kun zo kar ku ce wa likita mace ne ko namiji ina da basir, ko kuma alal misali wani abu kamar haka, ku nuna musu ko kuma ku faɗa musu alamomin da kuke ji, kuma yana da kyau ku yi insistent ku ce su gani su ma su duba, especially in ya kasance cewa guri ne wanda ka san iya akwai ƙwararrun ma'aikata. In ba haka ba, to zai kasance mutum ya zo ya developing wani condition din da ba shi ba, sai yi satuka wata da watanni, wa'insu ma har wa'insu shekaru kuma kafin zuwa gano cewa ai gabaki ɗaya ba ma wannan yake da shi ba, ya daɗe yana ɓata kuɗin shi, ta daɗe tana ɓata kuɗinta, ɓata lokaci tare da kuma shan magunguna da ba gaira ba dalili.
To likita, shin ma cutar basir tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana bayan mutum ya samu cutar?
To gaskiya wannan ya fi alaƙa da irin yanayin bayan gida mai tauri da mutum yake da shi, da kuma irin lokacin da ya daɗe yake yi, da kuma uwa uba wato yayin da ya zo yin wannan bayan gidan yana irin wannan nishin nan saboda bayan gidan ya samu ya fito. Shi kasance mutum ya yi satuka wata da watanni kan ba abin mamaki bane zai iya developing ishi, amma ya kasance cewa mutum kwata-kwata baya da irin wannan ishi na bayan gida mai tauri, ko kuma ya zo ya kasance ya daɗe yana zaune a bayan gida, ko kuma gashi nan bayan gidan ya dame shi yana kan riƙewa aikin shi ne riƙe bayan gida, ba don kuma ba don alal misali yana jin wani iri na zuwa bayan gida, ko kuma a inda yake zaune babu bayan gida, ko kuma yana jiran wani lokaci yayi alal misali 11:30 safe mutum yake jin bayan gida sai ya ce a to ayyana da awa 11:30 za a gida sallar azhar, to bare bari sai lokacin sallar azhar to kunne in ta yi kafin ya je bayan gida. To duk wa'annan abubuwa ne wanda suke developing, suke taruwa, suke iya determining din wannan fitowa na basir din. So kenan babu wani takamamman lokacin da za a ce maka ayyana da sati 2, sati 3, wata 1, wata 2, wata 3, a'a duk abin da zai sa a samu wannan pressure a wannan veins din nan wato jijiyoyin da suke jikin dubura da har zai zo ya dame su su fara bullukowa, to duk shine abubuwan da ake so ayi avoiding wato a guje mawa. In dai aka guje masa to insha Allahu ta'ala to shi ma wannan matsala na hemorrhoid din ko kuma pile ko kuma basir insha Allahu zai tafi.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a Latinas a nan zamu dasa aya a cikin shirin. Sai a tare mu a wani makon inda likita zai yi mana bayani kan alakar maiƙo da kuma zaki da cutar basir. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
So nasiha ta tona ne Safiya ta mai da hankali akan haɗin kai. Haɗin kai abu ne mai matukar muhimmanci domin shine abin da zai iya shikawo zaman lafiya. Cikin littafi mai tsarki akwai wata al'umma, lokacin al'ummar ta fara yawaita sai suka yi shawara suka ce bari mu zo mu tattaru wuri daya, mu zo mu yi ganuwa, mu yi ta da tsayi har mu kai ga Allah. Sai aya ta ce da Ubangiji Allah ya ga tunanin wannan al'umma, abinda suke kokarin yi za su cimma guri, za su cimma manufa, sai ya ce to bari mu sauka mu dagula harsunansu. Ta haka aka dagula harsunansu, kowa da kowa bai fahimtar abokin aikinsa. da haka sai suka watse. So alama ce mai cewa da ake suna fahimtar junansu za su tafi har ƙarshe sai sun cimma guri nasu. So kiran da nake ga al'ummar mu ta Niger shine mu kasance da irin wannan danyantuwa da tunani daya da harshe daya, ta haka za mu iya mu cimma manufa, ta haka kuma za mu iya mu zauna lafiya. Ubangiji ina addu'a domin ƙasar mu ta Niger, ka ba mu danyantuwa, ka ba mu haɗin kai, ka taimake mu da za mu iya mu cimma guri na Alheri wanda yake a gaban mu. Ka raba mu da dukkan abin da zai kama mu tashin hankali, ya kama mu damuwa, ya kama mu hargitsi da zub da jini, har ma da rasa rayuka a cikin ƙasar mu. Nagode maka domin za ka aikata fiye da abin da na roƙe ka, cikin sunan Isa Almasihu na yi addu'a, amin.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.